Montot another Shugaban Majalisa, the member of the House, Nakano, Akamagana Hadden Kai. Nabana must say Wakamata. So member of the APC, Akasan Nigeria Gabada, so Samu Hadden Kai, Umasu Temaka, Akai Maganang, Ayuka, Na Boko Haram, the Sarah Sundike of Harua, and Achan Northeast. Babu executive Kedeba, Bamagana President Kedeba, Yakamata Kowa, Mohada Han, Mutemaka.
Gwamnatin jihar Imo kenan Rochus Okorocha lokacin da ya ziyarci ƴan majalisar dokoki ta jihar Kano. Tunda dai masana harkokin tsaro suka fara tsokaci dangane da matakin gwamnonin Arewa kan kwamitin zakulo masu tallafa a aikin mayakantar zoma a yankin Arewa maso gabacin Najeriya. Captain Abdullahi Adamu Bakoji mai retire na cewa
shi harkar tsaro a gani na shine a sallamawa jami'an tsaro shine zai kawo mafita. Idan aka ce su gwamnonin Arewa za su binciko waɗannan mutanen da suke tallafawa harkoki na ƴan ta'adda ko ƴan Boko Haram, to ta yaya za su gano? Kaga dole sai sun hada da jami'an tsaro. To in haka ne, ni a gani na me zai hana? Maimakon a ce an yi wani kwamiti, kusan jami'an tsaron mu mafiya yawan abubuwa sun sani, ba zan ce komai da komai ba, sun san suwaye ƴan ta'adda, sun san suwaye ƴan siyasa wanda suke da hannu a ciki, wanda in an ba su dama ina tabbacin za su zakulo su. So na jin ba sai gwamnoni sun wahalar da kansu, sun wahalar da kudaden su ko kuma kudaden al'umma ba, shine gaskiya kawai.
Shi kuwa barista Audu Blama Bukarti cewa yake
kai duba na tsanaki ga dokokin Najeriya, zaka fahimci wannan al'amari ne da ya shafi tsaron kasa ga baki daya, wanda idan aka samu irin wannan, to duk abin da za a yi to kamata ya zama a gargashin shugaban kasa da kuma gwamnatin tarayya. Shi yasa kunnin tsarin mulki ya sa duk wata hukuma mai bincike akan abu da ya shafi tsaron ƙasa a gargashin shugaban ƙasa take. Magana cewa a gano masu ɗaukar nauyin wannan waɗannan ayyuka, in ka duba Anti-Terrorism Act, wato dokar da aka yi a 2013 a nan Najeriya, wannan dokar ta yi bayani dalla-dalla akan wane ne ake nufi da mai ɗaukar nauyin ƙungiyoyin ta'addanci, me hukuncin shi, ya za a kai shi kotu, ya ya kamata kotu ta yi, me kuma wato ƙarshen al'amarin shi idan an kama shi da laifi. Sannan in ka duba dokar da ta kafa EFCC, za ka fahimci cewa ita hukumar EFCC ita ma an ba ta nauyin duk wani kuɗi ko kuma wani abu da ake zargin ana amfani da shi ne wajen ta'addanci ta kamata yi bincike a kai. Kamata idan gwamnonin nan suna da wata shawara ko suna da wani bincike da suke ga ya kamata a yi, to su rubuta takarda ko su je su samu shugaban ƙasa kafa da kafa su ba shi shawara cewa ga abu kaza da muka gano, ka kafa kwamiti ko kuma ka sa hukumar da ta dace ta yi bincike a kai.
Barista Audu Blama Bukarti kenan, wani lauya a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.